when Ace blows you? Well, you know it's gonna be for no less than 100 G's. And when you finish, well, it's down his gullet hole, but will it stay, my friend? There are no guarantees. For his tonsils, well, you know they're gonna be quite tickled by your salty seed. And Ace made you sneeze, but you know it's gonna be because he's never felt the need. The need to suck a dog that recently has peed. But Ace will charge 100 G's, and Ace will charge 100 G's just to be the man who falls down on his knees to drink your 10 cc's. Da 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 da. Da 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 da